back.
Sune kine azutiata, nina kine sahibata, auren kine manufata, hakin kine nabaki gata. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Na matsu naga wannan rana. Na matsu nace na matsu naga wannan rana. Na matsu
Allah ya kai mu rana na. Allah ya kai mu Allah ya kai mu rana na. Allah ya nuna Allah ya nuna mana rana.
Allah ya kai mu Allah daddy, your presence is daddy, your absence is touchy, you're my happiness. Your love is like waterfall, no go play you like football. Your birthday's on 34, I'll never forget. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Na matsu naga wannan rana. Na matsu nace na matsu naga wannan rana. Na matsu Allah. Na matsu naga wannan rana. Na matsu nace na matsu naga wannan rana. Na matsu Allah ya kai mu
Allah ya kai mu rana na. Allah ya kai mu Allah ya kai mu rana na. Allah ya nuna mana rana na. Allah ya kai mu Allah ya kai.